Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro tika ton ka huiwa. Ku jama'a tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bikin sallamar 'yan matan sakandaren Chibok 106 da ƙungiyar Boko Haram ta saki bayan garkuwa da su na tsawon shekaru uku. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta aje 'yan matan ne a wata cibiya da ke birnin tarayya Abuja domin kula da lafiyar su da kuma taimakon su su iya fuskantar rayuwar yau da kullum. Kafin gudanar da wannan bikin, wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka ƙarƙashin jagorancin Federica Wilson suka kai ziyarar gani da ido a Najeriya. Bayan dawowar su kuma na yi hira da 'yan majalisar wadda ta fara da bayyana mana makasudin zuwan ta Najeriya.
The purpose of this last visit to Nigeria was to actually see all of the young girls who were held in captivity by Boko Haram for 3 years.
Makasudin wannan ziyarar ta baya-bayan nan da na kai Najeriya ita ce don in gane wa ido na ainihin dukan 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a tsawon shekaru. Abin al'ajabi ne kuma ina so in shiga sahun waɗanda suka ga wannan abin al'ajabi. Saboda haka tunda aka saki rukunin ƙarshe na 'yan matan su 82, na yi ƙoƙari in tafi Najeriya daga ƙarshe na samu damar tafiya.
Na hakikanta cewa ba ganin 'yan matan kaɗai kika yi bikin kuma tattauna da su. Menene suka gaya miki? Wace irin rayuwa suka yi kuma yaya suke ji yanzu?
Well, what they did mostly was entertain us. They played the drums, they sang, we danced with them.
Abin da suka yi galibi shine taya mu golewa, sun yi ta kaɗa ganga, mun yi rawa tare da su. Ba mu yi ƙoƙarin yin katsalanda a rayuwarsu ba, domin mun samu bayani a rubuce daga wurin gwamnati game da rayuwarsu. Saboda haka, a maimakon fama musu gyambo, mun yi waƙe-waƙe tare da su. Na yi jawabi, na kuma gaya musu yadda kowace ranar Laraba 'yan majalisa suke sa jajayen tufafi, mu riƙe kwalaye, mu aika da saƙonni ta hanyar sadarwar Twitter. Ina yi musu addu'a kullum kafin yi addu'a domin kaina da kuma yadda muke kaunar su da kuma yadda za mu ci gaba da yin addu'a domin waɗanda har yanzu suke hannun ƙungiyar. Saboda haka, ba mu yi dogon zance ba, sai dai rungumar juna da nuna wa juna ƙauna. Ina kuma da hotuna da muka ɗauka waɗanda 'yan majalisa suke ɗauka muna sawa a shafin Twitter, ɗaruruwan hotuna. Na tafi da su na nuna musu. Ni da sauran 'yan majalisa da muka tafi tare, muka rika mika musu suna kallo. Wannan ya so samun rai. A lokacin da muke raba hotunan, sai ɗaya daga cikin malaman su ce, kada ku raba hotunan, ku rage waɗansu. Sai na tambaye ta dalilin. Ta ce domin akwai waɗansu da suke kwance a asibiti da za su so su ma su gani. Sai na tambaye ta menene ya sa suke kwance a asibiti. Sai ta ce waɗansu an harbe su ne da bindiga. Waɗansu karar macizai ne, waɗansu kuma an ji musu raunuka ta waɗansu hanyoyi da ba a bayyana ba. Waɗansu an ji musu rauni domin sun yi ƙoƙarin su gudu, amma sun tsira da rai.
Mun ji labari cewa babu ko ɗaya daga cikin 'yan matan da suka dawo da ciki. Gaskiya ne?
There were four who had babies already delivered. It is my understanding from the first group that was released. I think it was 21 of them.
Akwai guda hudu daga cikin su da suke da jarirai sun riga sun haihu. Na ji cewa bisa ga bayanan rukunin farko, 'yan mata 21 da suka fara dawowa, waɗansu daga cikin 'yan matan sun mutu a wajen haihuwa. Amma guda hudu ne kawai aka saki waɗanda suka dawo da jarirai bayan tattaunawar da ta kai ga sakin su.
Akwai kuma labarin da ke cewa 'yan matan ba su samun hulɗa da dangin su. Yaya suke ji game da wannan?
I think that was before we got there. I think when we got there, that part had passed, and they have access to them. In fact,
ina jin lokacin da muka isa wurin wannan ya wuce, suna hulɗa da danginsu. A gaskiya ma suna kan shirin mika su ga iyayensu. amma su so su taimake su su kwantar da hankulansu kafin mai da su ga iyayensu. Bisa ga abin da gwamnati ta faɗa da kuma matan da suke kula da su a cibiyar da ke ajiye su, suka yi tambaya cewa kin yi tunanin mutum ya zauna da waɗanda suka sace shi na tsawon shekaru uku waɗanda suke razana shi? Idan aka sake ki, hankalinki zai fita daga jikinki, tunaninki zai birkice, sabili da haka ya zama dole su rike su, su kwantar da hankulansu. Ina jin da sun raba su nan da nan da dawowarsu gida, da sun jefa su cikin wani yanayi na ɗimuwa da tada hankali. Ina jin shawarar da suka yanke na ajiye su a wuri ɗaya shawara ce mai kyau matuƙa.
Because these girls had been together so long, to separate them would have traumatized them, in my estimation.
Waɗansu suna kushe wa shawarar da gwamnati ta yanke na ajiye su a wata cibiya a Abuja, suna cewa bayan shekaru uku a jeji sake kulle su a wata cibiya a maimakon mai da su gaban iyayensu tamkar suna kurkuku ne.
I don't necessarily agree with that because I think there is almost like a syndrome when we're together.
Ban yarda da wannan matsayi ba. Idan suna tare wani yanayi ne na daban. A gaskiya ma ba mu san halin da iyayensu suke ciki ba. Su ma kansu kungiyar Boko Haram ta tauye rayuwarsu. An lalata ƙauyukansu. To ina iyayensu za su kai ƴaƴan nasu? Tilas ne a tabbatar da cewa inda za su tafi ya dace. Iyayen sun je cibiyar domin ganin ƴaƴansu. A gaskiya ba na cewa ba su je sun ga ƴaƴansu ba. Sun ajiye su a cibiyar ne domin taimakon su yadda za su iya fuskantar rayuwa a nan gaba. Kasancewa ba tare da iyayensu kaɗai za su yi rayuwa ba, za su yi cuɗanya da kowa.
Manema labarai ba su samun cikakken bayani game da 'yan matan. Bisa ga abin da kika ji kika kuma gani, kin gamsu da shirin da gwamnati ta yi domin su?
I think so. They're in school. They're studying in a grammar school.
Ina tsammanin haka, suna makaranta, sun yi magana a kan yadda daina makarantar na tsawon shekaru uku ya shafi iliminsu, amma gwamnati tana jiya domin su sami ilimi. Kun ga alamar wata daga cikin su tana cikin wani yanayi na tashin hankali ko kuma bakin ciki ba. Zan baki misali da 'yan matan da kike gani a bayana waɗanda na saba da su sosai. Sun zo ofishinmu, zan tafi da su wani zaman shakatawa a fadar White House su shida. Kafin su zo, an gaya wa iyayensu da suke zaune ne da su cewa suna buƙatar su taho da takardun da za su tantance su da za a yi amfani da shi a ba su izinin shiga fadar White House. Sunayensu suna jerin waɗanda za su shiga fadar amma suna buƙatar shaidar tantance su. Da muka fita muna kan farfajiya za mu tafi, sai na waya na tambayi kowa ko tana da takardar tantancewarta. Sai ɗaya daga cikinsu ta ce, wayyo Allah, ni ban zo da katin tantancewata ba. Sai na juya na tambaye ta, ba ki riƙe takardar tantancewar taki ba? To, babu yadda zan yi in shigar da ke fadar White House. Saboda haka na tambayi sauran 'yan matan, muna buƙatar tsaida shawara yanzu haka. Na ce, ku biyar za ku iya tafiya fadar White House tare da ni. Ita kuma ta koma ta jira mu a ofis. Ko kuma dukanmu mu fasa tafiya ba tare da wata tantama ba. Dukansu da murya ɗaya suka ce dukanmu za mu fasa tafiya, babu ko jayayya. Wannan ya nuna mun cewa suna buƙatar juna, suna buƙatar kasancewa tare a wannan lokaci da suka fito daga jejin daga hannun waɗannan 'yan ta'addan. Ba ku san irin yadda suka rika dogara da juna ba cikin shekarun nan uku domin sun tsira da rai. Sai kawai ka ɗauki raba su a wannan ba shawarar ƙwarai ba ce.
You can imagine how they had to depend on each other for 3 years to stay alive. And then all of a sudden you're going to separate them? No, that's not good psychology.
Tunda aka sace 'yan matan nan kika kudunta zaki ci gaba da gwagwarmaya domin ceto su ta kafofin sadarwa. Yaya zaki bayyana nasarar wannan fafutuka take?
I think we have sent the message very clearly to the world that we're going to fight, we're going to keep it in the news, and we're going to advocate for those girls until each and every one of them is found.
Mun aika da sako kararraga duniya cewa zamu yi yaki, zamu ci gaba da yada labarai akai, kuma zamu ci gaba da magana da tada tsumin jama'a akan yaran nan sai kowannen su ya dawo gida.
There's a place in your heart and I know that it is love. It's brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. Say, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma shirinmu na gaba ku ji abinda ƴar majalisa Federica Wilson tace yasa ta lashe takobin ci gaba da fadakarwa domin Najeriya da kuma mata da har-haren kungiyar Boko Haram yake tafa. Kafin nan a madadin bakuwar tamu da Zainab Babaji da Karina Choldi da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa da kuma fatar ganin lokacin da za a sada sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram da danginsu lafiya da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.